أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wajada tabbataka Allah subhanahu wa ta'ala ya saki hada mu a karatunmu na mako-mako, karatu na al-aqidatu tahawiyya na babban malami al-imamu tahawi, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a darasi na tara wanda yau ya daidai da rana ta bakwai wata na farko kenan na shekara ta 2023. Insha Allah ta'ala yau za mu tashi akan mas'ala ta al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj wannan dogon balaguro da aka yi na tarihi wanda ba ta bayin irin shi ba, balaguro na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zuwa ga ubangijin shi Allah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha,
ya ga abubuwa a wannan tafiya, ya shi abubuwa a wannan tafiya, an ba shi abubuwa da dama na shari'a wanda ya zo da su cikin wannan al'umma ta shi sallallahu alaihi wasallam. To yana daga cikin aqida ingantacciya ta Ahlus Sunna wal Jama'a kai imani cewa tabbas haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tafiya daga garin Makka zuwa masallacin Quds Masjidil Aqsa wanda yake ƙasa ta Filistine, daga nan kuma yayi tafiya zuwa ga sama, saman saman bakwai wajen Allah subhanahu wata'ala. Imanin ka da wannan iya daga cikin abubuwan da su tabbatar da cewa lalle kai mu'mini ne, mu'mini na gaskiya. Rashin yarda da cewa an yi wannan haƙiƙa, to kamar ka ƙaryatar da abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani mai girma da kuma abin da ya tabbata a cikin hadisai ingantattu waɗanda hadisan sun kai sama da hadisi 15 wanda suka zo daga sahabbai daban-daban daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda suka tabbatar da wannan balaguro na manzo sallallahu alaihi wasallam da yi daga masallacin Makka zuwa Masjidil Aqsa, daga Masjidil Aqsa zuwa kuma sararin saman saman bakwai kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai na Bukhari da Muslim da sauransu. Sai malam yake cewa qauluhu faqashi na yake cewa wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa urija bi shakhsihi fil yaqza ila as-sama'i thumma ila haythu sha'a Allah min al-'ula wa akramahu Allah bima sha'a وأوحى إليه بما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ما لك تيوى والمعراض حق كي إيماني تبس تيوى معراجي دعكي والنقسكياني وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كي إيماني تيوى تبس an yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam wa urida bi shakhsihi kuma aka dauke shi shi karan kanshi, ba mafarki bane, ba tunani bane, ba ruhin shi bane, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ne, shi da mala'ika Jibril suka kama hanya suka tafi. Fil yaqza yati ahwalki ila sama'i zuwa ga sama, kuma ila haythu sha'a Allah kuma daga zan zuwa ga inda Allah ya so, min al-ula wa akramahu Allah bima sha'a, daga wuri madaukaki inda Allah murbut sarki ya isar da manzo sallallahu alaihi wasallam shi da Jibril suka je kuma da kuma ya Allah ya karrama shi da abin da yaso wa auha ilayhi ma auha kuma Allah madaukakin sarki yayi wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya mishi na wahayi ma katabal fuadu baraa babu abinda zuciya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta gani to ba kariya ba kariya bane ba fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirah salati da tsira su tabbata ta manzo sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula a farko da kuma karshe anan sai malai yake cewa al mi'raj abinda yake cewa mi'raj shine kamar abu ne mai ruwan kuranga a harshen larabci aka ce mi'raj kenan abinda zai kasance tsari wanda za ka hau zuwa ka sama shine mi'raj to hawan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa ka sama wannan an ba mu labari mun yi imani da haka amma kaifiyar me akai ya akai wannan kuma mun yi imani da shi daga cikin abubuwa na gaibu wanda muka yi imani da su saboda addini na musulunci mafi yawan shi ya taho ne akan imani da gaibu in ka ce ba za ka yi imani da gaibu ba to imanin ka zai ringa rawa shi yasa a cikin suratul baqara yake cewa za alif lam mim yace zalikal kitabu la rayba fihi sai yace hudan lil muttaqin sai yace alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da gaibu menene yasa aka ce haka saboda duk abin da za a gaya maka wanda ba ganin shi ba kai yana iya zama gaibu ne a gare ka to imaninka da shi shike tabbatar da imaninka alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun shi yasa da addinin musulunci da rayuwar mutum gabaki ɗaya gaibu ya yawa ce kaga yanzu aljanna labarin da kaji ba ganin da ba kai gaibu wuta labarin da kaji ba ganin da ba kai gaibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yanzu ya zama gaibu a gare mu saboda ba ganin shi muka yi labarin shi muka ci kuma kai imani da shi shi yasa imanin mu da manzo sallallahu alaihi wasallam zai sanya darajar mu ta dauki yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa hum bil akhirati hum yuqinun kaga Allah madaukakin sarki ya zama gaibu a gare mu kuma kai imani da shi dalilin mai dalilin wasu ayoyi dalilin abubuwa wanda in ba Allah ba ba wanda zai yi shi a ilahu ma Allah sun akwai wani Allah in banda Allah babu dole sai mai imani da wannan musallama to imani da gaibi idan mutum ya kasance bai tabbatar da wannan imanin a soce shi ba to abubuwa da yawa za a rinka kawo mishi zai rinka shakka kansu shi yasa idan muka zo kan irin waɗannan masaliki sai mu bar su a matsayin abubuwa ne na gaibu wanda an ba mu labari an yi amma mu zo mu rinka tambaya ta kakale ya aka yi kaza ya abu kaza yake wannan ba mu sani ba Allahu a'lam sai yake cewa wa qalqus bi nabi sallallahu alaihi wasallam wa urja bi shakhsihi fil yaqza to wannan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam an yi tahiyya da shi zuwa ga masallacin Quds daga nan kuma aka yi zuwa sama sai malam ya ce fil yaqza dan ya hudda shubuha wanda ke da kai wajen wasu suke cewa ai Isra'i da Mi'raji da aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar muhulki ne kawai sai ya ji a cikin muhulki gashi ran kamar an yi tahiyya da shi zuwa ga masallacin Quds daga nan kuma aka yi masallacin Al-Aqsa da aka yi sama da shi to dan ya hudda wannan shubuha shi sai ya ce fil yaqza akwai kuma suke cewa a ai jikin manzo sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka ruhin shi shine aka dauka aka yi tahiyya da shi zuwa Masjid Al-Aqsa kuma daga nan aka yi tahiyya da shi zuwa ga sama to wannan dan abu da wannan shubuha mutum yayi imani musulmi yayi imani cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a walki aka yi tahiyya da shi daga Makka zuwa masallacin Quds daga nan kuma aka yi sama da shi to anan an samu ikhtilafi ne dan abin nan akai sai dai magana mafi karfi ita ce wannan ta kuma ita ce zan yi imani a matsayin mu na ummai wanda muke yi imani dukkan labarin da aka bawo sabtu wanda ya tabbata a hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan Isra'i wanda yake naji bayani yau kana malam Al-Mubarak Fori ya kawo shi a cikin littafin shi wanda ake ce ni al-Isra' wal-Mi'raj bai littafin shi na Ar-Rafiq al-Makhdum to anan yi babi mai suna al-Isra' wal-Mi'raj wanda zai ba da labarin duka abin da ya faru tun lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana gidan shi mala'ika shi bin yasu a wannan dare to an samu dan bambanci tsakanin wanda suke tabbatar da ranar wannan yawo ka ne kahin a hijira a shekarar da aka fanda da sallah guda biyar maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a gida sai ya ji saman ɗakin shi kamar an yace shi babu komi ba ganin komi mala'ika Jibril ya sauko nan yana shigowa cikin ɗakin sai ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan ya buɗe kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah nashara laka sadrak wa wada'na anka wizra alladhi anqad sahrak wannan buɗe kirji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so biyu aka yi shi a tarihi duk da cewa Ibn Hajar al-Asqalani yana cewa so da yawa aka yi amma wanda ya tabbata shi ne so biyu na farko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shi reno cikin gurin sa wajen Halimatu Sa'adiyya da ta dauke shi ta tayi reno da shi can ƙauyensu suna wasa da yara anan mala'ika Jibril ya sauko a siffa ta madan ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da shi a ƙasa ya kama kirjin shi ya buɗe ya huddu zuciye shi ya sanya ta a cikin ruwan zanzam cikin wata tasa ta zinariya ya sanya cikin ruwan zanzam ya wanke ta da ya wanke ta kuma daga jikin wannan zuci sai aka huddo wani dunkule mai ruwan jini da nama sai aka huddo shi aka ce wannan shi ne rabon shaitan a jikinka don haka an huddo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaitan baya mashi wasiwasi shaitan baya raba shi ya taba nema ya gitta ta gaban shi yana sallah ya shake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin yanda wanda za a zo a yi wasa da su bane ba su ba a wasa da su su ba wajen wasa bane bane shaitan shi kanshi ya sani su Umar ma saboda tsananin imaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin imaninsa da Allah zahir da gare sa akan addini shaitan ne kanshi tsoron sa yake bare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka hudda rabon shi dan daga cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan ita ce rabon shi aka wanda yara suka yi gudu suka ji suka iske wata wannan mai renin nashi Halima aka ce mata ai ga wasu nan sun kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zaburu ta tunkaro inda aka gaya mata cewa amma manzo sallallahu alaihi wasallam wannan tana zauwa ta isko shi ya tahuwa shi ta diba shi ta gani babu komai operation ne aka yi operation ce aka yi amma ta mala'ika Jibril ba irin ta mun bace wanda zaka gani an jima ana jiya ita wannan ta manya ce innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin inda zil arshi makin mudain samma amin wannan mala'ika Jibril kenan shine ake yabo wata kissa take cewa mala'ika Jibril shi ma da ayan nan ta sauko hedi kama karfi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam an sauko mushi wata aya wanda take yaban shi shi mala'ika Jibril Allah madaukakin sarki yake cewa lalle mala'ika Jibril amintaccen shi ne sai a lokacin da ya ƙara samun nutsuwa ya ƙara bashi ƙarwa a gaban Allah madaukakin sarki Allah yake cewa muta'in tamma amin wanda mala'ikai saura kakaf din su ne suke mishi da'a kuma hallo amintacce ne na Allah wa ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufqi mubin to haka mala'ika Jibril yayi wannan na fari sai malamai suke cewa hikima da ke da kwai ta wannan tsarkake zuciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ta farko a lokacin da yana karami dan saboda kafin a bashi annabta tsakanin wannan shekarun akwai shekaru na samartaka akwai shekaru na shababiyya wanda kamar adolescence tana iya janta cikin wannan shekarun a je ka aikata wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tsarkake shi tun yana yaro har sai da ya kai shekara 40 ba a bashi ba annabta ba a bashi ba addinin musulunci babu wani abu da aka samu ya aikata irin yadda samari suke aikatawa daga wasu tuba shi ba ta samu shi da wannan ba to dan ya samu wannan tsarkin processes din shi da yabi har yazo zuwa ga lokacin da aka bashi annabta ya kasance tsarkakacce ne aka ba annabta babu wani da zaka bashi na tarihi kace shin kana tare da muna yara kaza kaza an yi kaza lokacin da muna samari ai duka an abin nan zaka rinka ce ana bada tarihi to irin wannan shi mazo sallallahu alaihi wasallam babu wani shine Abu Talib yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim حتى وصل في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك قدادة واسفر بذاك وقر منك عيونا إتي ودعوتني وزعمت أنك ناصح فلقد صدقت وكنت قبل أمينا يتي تشوى حقيقة كامل نسيها يتي ولقد صدقت كما ناصن تشوى كسكيات بكبولي وكنت قبل أمينا كي أي تنكا هنك تي كازو دا النبتن أنباك النبتن ai kai can dama amintacce ne amini ne kada shahidan anabu bi fadlihi hatta al'ida wal fadlu ma shahidat biha al a'da duniya gabaki dai tashi da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam amintacce ne mutumin kirki ne tsarkakeke ne kai hatta an adawashi sallallahu alaihi yace wal fadlu ma shahidat biha al a'da kai babu fadalar da tahi wanda tahi karfi tahi mutunci dan adawar kama ya rasa yanda zai yace ina sheda kai wannan nan wani babu wanda take wannan masoyinka in ya wadi wannan ana iya gane amma dan adawar kama ya rasa yanda zai yace ya da kole ta babu fadalar da wannan to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su suna mai adawa ba amma suna sheda haka aka tambaye Sufyan Abu Sufyan lokacin da yake wajen Najashi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu sahabbai ya ce ku bar garin tunda an matsa muku ku tai wajen Najashi mutumin kirki ne sarki ne mai adalci ku je wurin shi ku zauna za ku zauna lafiya amma ku ga zauna a nan garin wa'annan mutanen kashe ku za su suka tashi suka bar gari suka tai Habasha da suka je suka gaya mishi cewa ga abin da ya kawo su ya ba su wuri suka zauna Qurayshawa suka ji labari suka kulle gari suka kama hanya suka tara wasu mutane su Abu Sufyan ku je wajen Najashi ku gaya mini waɗannan mutanen wanda ya ba mafaka a wurin shi suna cewa Isa ba dan Allah bane ba suna cewa Maryam kaza suna cewa kaza dan haka ku je ku amso su ku miro su mu hukunta su anan da suka so Najashi yake tambaye su su ba shi halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ne ce yana tare da jama'a shi shugaba ne idan ya wadu wani abu wanda ba shi ba su a wurin su kan kunya ne a ce an kama ka da kunya in aka tambaye shi shin ya taba yin ƙarya a da babu ta yanda za a yi ya wadu wani abu wanda bai huce cewa bai taba yi ba ya juya ya rasa yadda zai in yi ƙarya san matsala ce a bai shi ya ce gaskiya bai taba yi ba sai dai sun ko sai maganganu wanda dai biya da sabade da samu dai soke shi ya taba kaza ya ce bai taba yi ba ya taba kaza ya ce bai taba yi to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan sheda a wajen su cewa lalle mutumin kirki ne wannan kuma ya samu asali tabi manzo sallallahu alaihi wasallam tsarkake shi a kai tun yana karami har ya girma har lokacin da aka ba shi annabta to ranar da za a dauki manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a yi tahiyya da shi zuwa ga saman sama wajen Allah madaukakin sarki to a lokacin nan kuma zai buƙaci zuciyar tashi ta ƙara tsarki a kan da ta ƙara ƙarfi a kan da ta zama ta daban cikin daban domin abin da zai gani abu ne mai girma idan ɗan adam mutum haka normal idan ya sa idan shi cikin idan mala'ika Jibril mutuwa sai idan ka kalli mala'ika Jibril su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin shi a nan duniya kuma shi ganin da ya bi inda sai ya tilmunta yana da wajen fuffuki 600 fuffuki 600 a wata waya suke cewa a jikin fuffuken babu wani abu da yake zuba lu'ulu'u ne da sa'ab wata irin halitta ce mala'ika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ganin da ya musu ke da mala'ika shi a halitta shi yanda Allah ya shi amma inda aka san ko mala'ika da inda ya liko duniya aida an kare walau anzalna malakan da kudi ilai ajaru inda a ce an saukar da mala'ika da an kare to haka manzo sallallahu alaihi wasallam dan a shirya shi ya kasance babu tashin hankali a tafiyar da za a yi sai da mala'ika Jibril ya zo ya hujja zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ma ya wanke ta a cikin wata tasa yanda ake wata cikin ruwan zanzam wannan ruwan zanzam dai da muke da ake ta mana sha ba karamin ruwa bane ba bima shuriba bihi ba bima shuriba bihi shi ana Allah yana baka lafiya da abinda ka kudirce ka sha shi amma sai in ka sha da yakin sai in ka sha da yakin ka sallama ma Allah ko shi roƙon Allah in kana so ya tabbata sai ya kasance zuciyarka batta shakka a kan abu ka ji kamar kana da garanti an kare ka to a lokacin nan sai Allah ya kasance a inda kake tsammani shi wa ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawana yake zatona idan kana shakka an yi misali shikenan a barkar shakka to duk abin da ka roki Allah akan shi ka tsaya ka yi yakini in zaka sha ruwan zanzam din ma ka da yakinin cewa da niyyar da ka kudirce Allah zai maka lafiya insha Allah ba za ka samu lafiya to aka wanke zuciyar ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma aka maida mishi tukwana sai aka kama ya ake wannan tafiya hadisi ya zo saboda hadisan da suka zo akan wannan ruwaya hadisai ne suna da yawa to an gama su an hada su an samu aƙalla imamun Muhammad Nasiruddin al-Albani ya yi littafi mai suna al-Isra'u wal-Mi'raj al-Isra'u wal-Mi'raj ahadithuha wa takhrijuha wa sahihuha min wa takhrijuha wa sahihuha min sakiniha haka littafi yake littafi ne dukkan hadisan da suke magana kan Isra'u wal-Mi'raj sai da tattaro su a cikin wannan littafi sahabbai da aka samu sun rawaito hadisai daban-daban akan wannan tahiyya wannan balaguro na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne wajen sahabi 18 aka samu akwai Abu Huraira akwai Anas bin Malik akwai Ubay bin Ka'ab akwai Buraida bin al-Hasib akwai Jabir bin Abdullah akwai Huzaifa bin al-Yaman akwai Shaddad bin Aws akwai Suhayb akwai Abdurrahman akwai Abdullah bin Abbas akwai Abdullah bin Umar akwai Abdullah bin Mas'ud akwai Ali bin Abi Talib akwai Umar bin al-Khattab akwai Malik bin Sa'sa'a akwai Abi Dharr bin al-Jufari wannan su ne sahabban da suka rawaito hadisi daban-daban wanda suke magana a kan Isra'u wal Mi'raj kenan kaga ya wuce hadisin da zaka rinka dan tantar a kan shi tabbas an yi tabbas an yi wannan balaguro na manzo sallallahu alaihi wasallam da aka kama hanya sai aka zo da wata dabba ana ce mata buraq dabbai hadisan da suka zo suke magana akan siffarta wannan hadisan ba su tabbata ba buraq ake ce mata wata dabba ce aka ce tana ajiye kafarta inda ganin ta yake zuwa ƙarshe inda ta tsinkaya na ƙarshe nan aka kawo take ajiye wannan dabba aka kawo wannan dabba suka hau suka kama hanya aka nemi masjidin aqsa to da aka zo masjidin aqsa da aka kama hanya aka hanya sai ga wasu Qurayshawa suna tahowa da ayyukan su su zo garin makka sun mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga a cikin tafi daga cikin abin da ya gani sai ga wata dabba daga cikin dabbobin da ta bata suna cikin neman ta dai ta zo tana shan ruwa a cikin wani makayi irin wannan wani abu dai na dabbobi din sun tsaya su suna cikin nema wata kuma ga tana shan ruwa wata tana kaza a wuri kaza wurin kuma sananne a cikin tahiyyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya gane su ayyukan Qurayshawa suna fice shikenan sai aka shiga aka isa masallacin Quds da aka zo annan manzo sallallahu alaihi wasallam yazo ya ja sallah annan ya ja sallah tare da annabawa daga nan kuma sai suka kama hanya zuwa sama shi da malaika jibril da suka zo zuwa ga saman duniya sai malaika jibril ya nemi abu malaikan da yake tsaron kowai sai ya tambaya wane ne anan sai ce jibril kai da wane ne ce ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam shin an mishi uzini yazo ya ce eh an mishi uzini sai ya buɗe yana buɗewa waya fara gani sai ga annabi adam a sama adam alaihi salam albashar ba sai mai sallama dai mai sallama kuma yayi marhaban da zawa shikenan ya tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ga annabi Adam a bangaren shi na dama ya ga wasu gasu nan cikin aljanna cikin ni'ima a bangaren shi na hagu wasu kuma suna cikin wuta to annabi Adam menene wannan yake nuna wa al'umma shi ce kakab min aka ce al'umma annabi Adam ana nihin ɗiyan shi kenan duniya ka baki ɗayanta ba al'umma shi ba wadda ya rayu da ita al'umma wadda ya rayu da ita batta da yawa irin yawan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duniya ga baki daya shine babanta to duniya kakab mutanen wanda suka rayu tun daga lokacin shi har zuwa na ƙarshe ɗan aljanna ga sunan kuma ɗan mutan da sun sannan sai aka je zuwa sama ta biyu urce bihi ila sama'i thaniya sai aka je sama ta biyu nan ya nema a buɗe aka buɗe a nan kuma sai ga annabi Yahya da annabi Zakariya da annabi Isa ɗan Maryam sai musallama suka maida musu sallama a nan kuma suka gaisa kuma suka tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka mai marhaban da zawa a nan kuma aka je sama ta uku da aka zo a nan kuma iske annabi Yusuf alaihi salam ibn Yaqub Yaqub ibn Ishaq Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam ya musallama ya amsa kuma mai marhaban da zawa ya tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka je sama ta hudu aka zo nan kuma iske annabi Idris ya mishi sallama ya mai da mu sallama ya mai marhaban da zawa ya tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba irin wannan tahiyawa saman duniya can ne za a tafi idan ba a shirya shi ba irin zuciya irin tamu wannan abinda bai kai kaba din abin nan yake tsorata mutum bari irin wannan tashi hankali yanzu da aka je sama ta biyar ya iske Harun ya mishi sallama shi ma ya amsa ya mai marhaban da zawa aka je sama ta shidda a nan ya iske annabi Musa alaihi salam a nan annabi Musa ya mai marhaban da zawa suka gaggaisa ya tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gusa ya dan ketara shi ya gusa daga inda yake sai annabi Musa ya mishi kuka aka tambaye shi me yasa kake kuka yake cewa yo ga wani nan wani yaro a wurin shi a lokacin da yake ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam gashi nan an turo shi baya nan an bashi annabta an bashi abin da ya hinawa kuma gashi al'umma shi zai shiga aljanna ta hanya wa yawa shi ne ke sa shi kuka yake cewa da ma ki ya samu irin wannan girma irin wannan daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu irin tashi sannan aka je sama ta bakwai karshen sama ke a nan kuma ya aka iske annabi Ibrahim alaihi salam a nan yayi marhaban da zawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi sallama ya amsa ya tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai aka bar abin da ya shahi sammai yanzu babu zancen sama wannan da ake cewa samawati saba sama guda bakwai ko to an kare su yanzu sai saban saman bakwai daga nan sai aka tai ila sidratul muntaha magariyar tikewa sidratul muntaha shi ma mala'ika jibril bakin shi kuma rufi'a lahu albaytul ma'mur kuma aka gwada mashi albaytul ma'mur daga nan sun ma'uri ta bihi ilil jabbar jalla jalaluhu daga nan mala'ika jibril ya ce to shi ma bakin shi nan sannan sai aka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tahi da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki fadana minhu hatta kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila abdihi ma awha ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى يزيد يجيتا سكي مناجاتي الله سبحانه وتعالى كذا ينسى أنا من أن كان أنت في سما أتك إيتا في سما تبي تأوك أتك إيتا في سما بابو إتكا وانت دي سوني دي وانت دي أكيد الجنة لتا تألا في سما سما يبدا بابو تو إذا أمبرز الجنس شيزا إذا أكتفي الله ينا سما bari tunanin cewa cikin halittar shi take a cikin abin da halitta take a yanzu an kare da saman sama da an kare da sama halittar da shi an kare da ita yanzu ana da can saman sama ne Allah yana huwa fawqa makhluqatihi jami'a iya saman saman halittar shi kuma cikin su shi sai Allah ya ce wa sabbihi isma rabbika a'la madaukaki Allah sama komai yake anan sai aka fallanta ma manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da al'ummar shi sallori guda 50 da su zamu rinka yi sai da sai zuwa dare su 50 za a rinka yin sallah faraja ka duba girman sallah girman sallah da aka ji sama saman saman babu to aka fallanta da aka ce an fallanta mai sallah 50 kawai ya amsa da rawa ya iso wajen annabi Musa azumin sake tambaye shi wai me hawo ni aka baka kama din maka yace sallah musa sai ce a ko ba ko ma sallan nan a rage ta kan ma a rage maka ita anan yace irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif li ummatika ko ma wajen ubangijin ka tambaye shi sauki ga al'ummarka faltafata ila jibril sai juya ya kalli mala'ika jibril annabi yastashiruhu fi zalika kamar yana tambayar shi yana ba shi yana shawartar shi wannan magana ta annabi Musa ya kake gani shin mu koman ko kuma ya fa ashara annam in shaida sai shi malaika jibril ya nuna mashi cewa kana so sai mu koma kana so sai mu koma shikenan fa ala bihi jibril hatta ata bihi jibril bihi ila jaffa sai malaika jibril ya dauke shi kuma sai koma ya ajje shi inda sabu ajje shi shi kuma ya isa inda zai isa ya nema arki to haka ya komo wajen annabi Musa ya ce mai kashi an rage kaza ya ce kuma ne haka nan ana yi ana zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa har ta zama aka ayi sallah biyar a wuni yanzu da ta zama aka ayi sallah biyar shi kenan sai annabi Musa ce koma duk da wannan biya rage ta zama fi ko uku sai ce a ya kuma da kumiya ya isa haka ina ta zuwa ina zauwa ya isa haka sai mazara sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jin kumiyar komawa kawai ya isa ya abinci ya yarda zai kama al'ummar shi kuma insha Allah zai mahawarin da aka fallar da sallah guda biyar asuba zuhur wal asr wal maghrib wal isha anan ibn qayyim al-jawzi yake cewa wannan tahiyya aka fallanta sallah biyar aka dawo shin lokacin da mala'ika jibril ya bar manzo sallallahu alaihi wasallam shin ya ga Allah shin ya ga Allah a lokacin nan a cikin hadisi na Abu Zabid al-Ghifari ne yake sammani na nakalto shi anan ga da aka tambaye shi na Abu Zabid da aka tambaye shi ya zo yana bada hadisin wani ɗalibin sai yake ce mishi ana ce mai Abdullah ibn Shaqiq sai yake ce mai abu da yake cewa Abu Zabid al-Ghifari yake cewa inda na ga manzo sallallahu alaihi wasallam da na tambaye shi wani abu yana ba su labarin Isra wal Mi'raj cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai saman bakwai yake cewa ni inda ina nan da na tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu sai tambaye shi ni zaka tambaye shi yace da na tambaye shi ya ga Allah sai ce ai na riga na yi tambaye sai ce to me ya ga maka to da ya tambaye shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi qadra aitu nuran wurin haske na gani anna ara hasken ni a irin hasken da yawa yace ta ya zanga Allah ta ya zanga gani shi to wannan yake tabbatar da cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam a zuwan shi bai ga Allah subhanahu wataala amma wannan ba yana kore ganin Allah ba kwata-kwata har abada a gidan aljanna a kiyama za a ga Allah subhanahu wataala kamar da yake cewa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nasira a wannan rana zaka sa wasu huskoki suna kyalli kyallin da suke yi ba na abu bane ba ganin Allah subhanahu wataala yake sa suke haske amma nurus samawati wal ard masal nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja az zujajatu ka annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakah zaytunatin la shaqiyatin wala garbiyya yakadu zaytuha yuji'u walaw lam tamsasuna nurun ala nur yahdi Allah li nurihi man yasha wa yadribu Allah al amthala lin nas wallahu bi kulli shay'in alim to wannan ke tabbatar da cewa lalle Manzala sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba haske ne haka anan annabi Musa mun karanta a baya shi ma da yayi ma ga Allah sai Allah ya ce mushi lan tarani wal bazaka gane ni ba walakin yuzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani bazaka gane ni ba to anan ba sai sai tsubuwa tunda Allah ya ce lan tarani bazaka gane ni ba wannan kalma ta lan ai tana ne har abada ba za a gani ba shi ko malamai suka ce a ba tana ne har abada ba saboda lan a cikin alqur'ani an yi amfani da ita a wurare daban-daban kun ba ta kore har abada ba misali ɗan yahudawa Allah yake cewa in sun isa su yi watan mutuwa mana yamma su yi watan mutuwa mana fatamannawul mautu in kuntum sadiqin sai Allah yake cewa walan yatamannawnahu abadan har abada ku ba sai sai watan ta walan yatamannawnahu ba za su yi watan su mutu ba za su rinka watan mutuwa bi ma ta tabbata a cikin saboda abin da suka aikata to kaga wannan lan ta zo a nan amma ba tana nihin ba har abada biya ne ba ko har a kiyama biya ne ba saboda a kiyama manzo sallallahu alaihi wasallam Allah sarki yake cewa wa qalu ya maliku liqati alaina rabbu qala innakum watisu a gidan wuta za su rinka ce ma mala'ikan da yake tsaron gidan wuta ya kai mala'ika mu dama kashe mu akai mu huta kaga anan sun yi watan ne sun yi watan mutuwa kenan kaga kalman nan da aka yi aka ce ba za su yi watan mutuwa har abada ba ba ana nihin ba wai har a kiyama ma a'a bata kore ha a kiyama ba tun daga shi a kiyama sun yi fata su mutu don haka ana ganin Allah a kiyama haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce satarauna rabbakum za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a lokacin da yake daren 24 ko 15 haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan kuma ba ana kamanta Allah bane da wata a'a ana kamanta irin ganin da kake ma wata haka ne irin wannan ganin zaka ga Allah subhanahu wataala kuma wannan ganin ya yi kowane gani ya yi kowace ni'ima dadi wadda Allah ya baka idan an shana wannan ganin da za a ma Allah Allah sanya mana daga cikin su to haka Isra'i wal Mi'raj ya tabbata Manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ya dawo kuma yake ba da labarin abin da ya faru a garin jiya ta sai mutanen suka zaro wanda suke agawa suka zaro suka ce yanzu kai da yadda muke wata uku a daddare ka ce ka tahi can kuma daga can kuma ka ce har ka tahi sama ka dawo duka a dare guda an ya zancen wannan kwa suka kare ta a nan da suka kare ta wannan sai wanda sai Abubakar sai dika bayyana ya gusa bai na aka ba da labarin cewa an yi kaza an tara sai wasu daga cikin mutanen sun kare ta sun gamu da shi shin ka ji mutumin naka abin da yake faɗi abokin naka wai an ya tafi Baitul Maqdis a daren jiya ya tafi ya dawo Abubakar Siddiq sai ce musu shin shi ya faɗi muku haka ya ce suka ce ƙwarai shi ya faɗi haka Abubakar Siddiq ya ce to tabbas an yi haka in dai shi ya faɗi ya ce an kare tabbas an yi kawai ya tafi a cikin ruwaya ta Baihaqi a cikin dalilin nubuwa sai ke cewa inni asdiquhu bi ab'ad min dhalika yace musu ku ajje hankalinku ni ina gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yayi wannan ma wannan karamin abu ne wanda zan gaskata shi in yace yayi karamin ci karamin abu ne da abin da yayi wannan ma yace kai da labarin da ake abin da yake samuwa na sama abin da ake asabi yace na sha gaskata shi akan haka yace dan haka ni ba abu samu bane suka ce yanzu ma ya ce hasama aka yi da shi su da mamakin da suke aka Baitul Maqdis da yi wata uku su an da su to anan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ke ba su labari abubuwan da ya gani a hanya na ayarin su cewa a wuri kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma in sun zo ku tambaye su kuma da suka zo manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga masa cewa ga ranar da su shigo garin Makka suka shigo a ranar kuma suka isko suka tambaye su shin a lokacin da kuka tsaya kun tsaya a wuri kaza wuri kaza suka ce eh mun tsaya shin akwai wata dabba da ta bace suka ce eh shin wata ta sha ruwa a wuri kaza yace eh suka ce an yi haka waga ko ku na bari mana ba kuma yayin suka yi shuru yau suka ce wane baki kuma yayi a ciki to wannan ya aka sun san wane ne abin da yake wajen sun san ba haka bane sun san eh ba ƙarya bane ba zance bane da za a ce ba haka bane ba saboda can da ma ba a yi ba ba a yi zancen da ba shi ba me yasa kuma yanzu aka kawo zancen da ba shi wancan an kai shekara 40 da tsori wanda ke shekara 40 da tsori wanda bai yi ba a daina ƙarami a shekara 40 da wani abu zai ma ƙarya ya samu riba ba mazalla sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan me zai samu me zai kuɓa shi mutumin da ya je wajen Allah duk wani arziki a lokacin mazalla sallallahu alaihi wasallam me in ya roƙa a bashi ba a bashi kowane annabi ba an ba shi wata addu'a mustajaba wannan kawai mustajaba ce ita garanti gare ka duk abin da kace kaza kawai ka yi zai guda aka ba shi kowane annabi mazalla sallallahu alaihi wasallam yace ni a bar manta al'umma ta zama ita sallallahu alaihi wasallam mazalla na sabon shi wannan balaguran mazalla sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yake cewa ya gani a cikin wannan dariyar tashi a sama an gwada mashi irin halin da masu cin dukiyar marayu suke shiga alladhina ya'kuluna amwalal yatama sulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira mazalla sallallahu alaihi wasallam ya gani suna cin garwashi da baki yadda ka san leban ragumi suna cin garwashi kuma suna tutun shi haka ga masu cin dukiyar marayu suke kasu su dukiyar marayu ba lafi ce ya ga masu cin riba sun ci sun cikin ya zama babba yadda ba a maganin su ba su iya tashi daga inda suke so da balaji abinda Allah ya ce ka shirya yaki kai da shi kuma ka rinka tunkara shi riba Allah ya ce ka yaki tare da shi in ka ce riba za ka ci ina kai na yaki da Allah ai ka san ba riba to haka mazo sarar mai tansu kuma ya ga mazinata su kuma ga sanar cikin wani yanayi ga nama mai kyau a gabansu ga nama mai tsami mai wari amma mai warin wannan mai tsamin shi ne abincinsu a gidan wuta aka sassarin ga zaune da wani ruwa wanda 'yan wutar da suke su ba mazinata ba ya ruwan da suke zubda warin shi ya yi damar zama a gan wutar da suke ciki sau da bala'in sa shi yasa Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ma ba ku san ta ku san ta ma ba su ta bare a ce ka shiga ta aita to wannan kadan daga cikin kenan abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaito mana abubuwan da ya gani kenan a wannan balaguro da balaguro babban balaguro zuwa ga saman sama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari cikin suratul isra سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هكذا سنة النبا أنا مسجر من أبا أرنب قد مسوس من يرغتهم أيوي كما يندى أكا ودى ما النبي أن إبراهيم إلتي وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليلهنا من الموكنين هكذا أن موسى Allah ke tare da duriyarka min ayatina al-kubara dan mu gwada maka ayoyi manya manya to kaga a cikin suratul najm ma idan muka bibiya zaka samu fa'idodi da yawa wanda suka kumsi wannan balaguro da aka yi Allah ke cewa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى انتهى جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاد البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذا لقد رأى من آيات ربه الكبرى حقيقة ياغا آيوي من يمن ينو بجيش ونتهيتي عند أتيز أباب العبارة إيه بارئ إيه أبن آغان لتتوهيد لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان تولى شيني أتكيتي على الإسراء والمعراج وأنا إسراء والمعراج أنا تبت المكان تشوى للي الله سبحانه وتعالى وإذا أكتي ينا سما بأنا من ينا تكين على التشوى السماء ينا فوق مخلوقاته فوق السماوات السبع kenan yana saman sama ga baki dayanta amma Allah mutun sarki a sama yake kamar yadda ya tabbata a cikin ayoyi daban-daban inda yake cewa ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ta'arujul mala'ika mala'ika suna hawa zuwa gare shi zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr mun sabko shi a ranar laylatil qadr abinda aka sabko dole ayi inda ga sama ne zuwa kasa to ne ke nuna maka cewa waye sako alqur'ani Allah malakatin sarki to ne ke nuna maka cewa kenan wanda ya sako shin asaba yake haka ne yake cewa a cikin wata sura yake cewa wal qahiru fawqa ibadihi Allah malakatin sarki yana saman halittun shi baki ayoyi la tu'addu wa la tuhsa wanda suke tabbatar maka da haka nan kamar yadda zuwa cikin suratul mulk a amintum man fis samai an yakhsifa bikum al ard fa idha hiya tamur am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba hatta alamin tafsir kaga wannan man fis samai shin za ku aminta wanda yake sama idan kun saba mishi ya tarka ki goba ki daya wa ake saba ma Allah ake saba ma kenan kaga wannan ke nuna maka lalle wannan ayat tana nuna lalle Allah mafi sarki a sami yake wannan kuma aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a babu wani kai kawo akai babu wani shakka akai sai dai tambaye ya yake a ina yake a can din ya yake a saman mi yake kaza kaza wannan ba wanda sa kai wannan bincike ba mu sani ba mu dai mun yi imani tunda alqur'ani da hadisi sun ba mu labarin cewa ga inda yake mu mun yi imani cewa yana ta kuma anan za mu tsaya ba ma tambaya ba yaya abin yake da haɗi kuma za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne dai Allah ba mulala kuma muke kuskure Allah ya mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh